a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummar su. A yau dandalin VOA ya samu bakuncin
ma muka samu a dandalin namu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suna na Safiya Muhammad Lawal.
Malama Safiya, ba mu labarin ki a takaice.
To, ni dai an haife ni a garin Tudun Wada dake Tudun Wada dan kare kenan. Na yi primary school ina a NNPC Staff School Kaduna, secondary school a Federal Government Girls College Kazori, sai kuma Bayero University Kano
inda ne. Ke ilimi nake dukkan zaga.
To alhamdulillah.
Wani course kike karanta a jami'a?
Chemistry.
Chemistry.
Yes.
Abinda da muke sha'awa kenan.
Shi nake sha'awa da mu.
Kuma kika samu abin?
Alhamdulillah.
Lokacin da ake karatu shin an fuskanci wasu gwagwarmaya ga kimace kuma kina karanta wannan?
To an fuskanci wasu gwagwarmaya amma ba wai sosai bane ba gaskiya. Kawai gwagwarmaya ta da na fuskanta shine lokacin ina cikin karatu na rasa iyaye na duka, so wannan shine dan zama mun kaman dan matsala dai haka, amma alhamdulillah.
Ana kaman partner lokacin da aka rasa su?
Mahaifina ya rasu ina hutu na second year ina, mahaifiyata kuma ran da na fara exam na first semester third year ita.
To bayan kammala karatun ina zancen aiki?
Bayan kammala karatu na ɗin dai zauna haka ba ina ɗan sana'o'i haka a gida, kafin kuma daga baya ne na fara aiki da KSSMB.
To kafin ki fara aiki, but ina zancen aure, na ga kin ba mu labari amma ba ki ce kin yi aure ba.
Na yi aure kafin in gama karatu, ina level 3. Bayan iyayena sun rasu, to wannan shekarar kuma sai Allah ya sa ni aure.
To kafin ki fara aiki kin ce kina sana'a, wani irin sana'o'i kike?
Ina saka ɗinki da ƴan kasuwanci dai haka na cikin gida. Dan a tamfana yan zanuman gado da sauransu haka, hijabai haka ina dan kawo.
To bayan an samu aiki kuma fa?
Na ci gaba da sana'a ta.
Kina hada sana'a da aiki baya takura ne?
A'a, baya takura.
Me yasa kika fara sana'a?
Na fara sana'a ne saboda mutum da ya zauna haka nan baya sana'a kawai yana jiran wani ya bashi, ba wani abu ne mai kyau ba. So shi yasa kawai naga it's better in fara sana'a.
To a batun aiki kin gamsu da aikin da kike yi?
Ta alhamdulillah, ina son aikin da nake yi saboda ina da lokacin gida, ina da lokacin zuwa makaranta, at least kuma ina contributing, ina koyar da yara sosai, so ina jin daɗi sosai, ina jin daɗin.
A bangaren sana'a fa ana koya wasu?
Ana
koya. Ana yi ne don a kashe buƙatun gida?
A muna koya mutane. Yanzu makarantar da nake mun yi programs da yawa, na koya mata sana'o'i sosai saboda makarantar matan aure nake. So mun yi sana'o'i sosai sosai da su.
Ke na kamar kun fito da wata manhaja na koyar da sana'a ne?
Mun yi
wannan kawai ana yi ne a lokacin da ba a karatu?
A sai lokacin da ba a karatu mu fito da wata manhaja ta wannan ba gaskiya. Amma in dai muka yi hutu, instead of mu zo gida mu zauna, sai muka yi amfani da lokacin hutunmu mu zo mu koyi sana'o'i a cikin.
To yanzu a wannan labarin da kika ba mu, menene abin ban sha'awa da kike son mata matasa su koya?
Gaskiya abin ban sha'awa shine ina son mata matasa mu tashi apart from karatu da muke yi, ya kamata a ce kowace mace ta nemi sana'ar da za ta yi. In muka duba yanzu labor market ta cika, so yana da kyau mace bayan karatun ki samu ki koyi wata sana'a ta hannu. Yanzu for instance garin inda nake koyarwa, mata akwai da yawa wanda ba sa iya kula da kansu da iyalansu, amma yanzu bita ƙananan sana'an da muka ɗan kokoya suna iya kula da kansu da kuma iyalansu baki ɗaya.
To tunda a ƙauye kike, kuma kin ce matan ƙauye kike koyawa, mazajen nasu suna barin su in suka fara karatun har su kammala?
Waɗansu suna bari, waɗansu kuma gaskiya suna ɗan ba matsala sosai. Mafi yawanci sai ki ga idan mace misali kamar Bazawara haka, za ta zo ta fara karatu, za ta sami miji ya ce zai bar ta karatu kuma sai ya hana ta. After maybe 2-3 years, wani ma baya kaiwa 2-3 years din ma, after a year maybe sai ya sake ta kuma iya. Sai ki ga ta ƙara dawo mana, wani kuma ne yana dawo mana da karatun mu baya.
To madalla, da fatan matasa za a amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.